yadda sallar idi ta gudana kenan a guda daga cikin masallatan idi fiye da 100 a birni da kewayen Kano inda miliyoyin mutane suka halarta bayan kammala ibadar azumin Ramadan a jiya Alhamis bayan kammala sallar a masallacin Juma'a na unguwar Kasara a nan Kano Malam Ibrahim Tofa wanda ya jagoranci sallar ya gabatar da kuduba
Alhamdulillahi kathira ya kana Allahu
kuduba da ya takarkata ne kan jan hankalin al'ummar musulmi su riko da darussan da suka koya a lokacin azumin Ramadana gabanin gabatar da kudubar Malam Muhammadu Sani Karkasara yayin nasiha game da sha'anin tauhidi Mahmud Ibrahim Kwali, Muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.